sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 21 ga watan Agusta na shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar Tillabiyar ta Jamhuriyar Nijar wasu 'yan bandaga sun kai hari inda suka kashe mutane da dama. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim Ka Almasih Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. An kashe akalla mutane 16 a wani hari da aka kai a wani kauye da ke kudu maso yammacin Nijar, inda mayaka masu ikirarin musulunci suka yi ta yi wa fararen hula kisan kiyashi a wannan shekara, inji wani jami'in yankin da wata majiyar jami'an tsaro a yau Asabar. An bandigan da ba a gano ko su wane ne ba ne sun bude wuta a kan masu sallar juma'a a kauyen Tiyam a cikin yankin Tilibiri. Kana suka kashe mutane 16, inji kantomar yankin Halidu Zibo a wata hirar waya. Wata majiyar jami'an tsaro ta tabbatar da faruwar lamarin. Kana ta kai adadin waɗanda suka mutu zuwa 17. Harin da yana zuwa ne bayan kashe fararen hula 37 a ranar Litinin, ciki har da ƙananan yara 14 a wani kauye a cikin wannan yankin. Wani kwamiti mai ƙarfi da Taliban ɗin Afghanistan ta kafa da ke aiki domin matsawa wata ƙungiyar 'yan bandiga mai kinjinin gwamnatin Pakistan da ta daina ta da fitina a ƙasar mai makwabtaka da Afghanistan, kana su koma gidajensu tare da iyalansu. Shugaban na Taliban Habibullah Akhundzada ya kafa kwamitin na ɓangarori uku domin duban koke-koken haramtacciyar ƙungiyar ta Tariki-i-Taliban da ake kira TTP a takaice, wanda aka fi saninta da Taliban ɗin Pakistan, wanda take amfani da ƙasar Afghanistan tana kai hare-hare a cikin Pakistan. Kwamitin Taliban ɗin Afghanistan ya yi kashedi ga shugabannin TTP da su daidaita matsaloli da ke tsakaninsu da Pakistan, kana su koma ƙasarsu tare da iyalansu a wani matakin yiwuwar afuwa daga gwamnatin Pakistan, a cewar wata majiya a Islamabad. Wasu majiyoyi masu masaniya ga wannan batun da suka nemi a saka sunansu ne suka yi ƙarin bayani, suna nuni da muhimmancin batun ne yasa ba su hali musu su yi magana da 'yan jarida ba. Yau Asabar, guguwar Henry za ta rikide ta zama mahaukaciyar guguwa, a cewar hukumar nazarin guguwa ta Amurka, lamarin da zai zo da ruwan sama da ambaliya da iska da kuma damuwa ga mutane da ke zaune kama daga jihar North Carolina da kuma Massachusetts. Henry za ta kai karfin mahaukaciyar guguwa yayin da take kadawa zuwa arewa da arewa maso gabashin tekun Atlantic ta Amurka. Ana sa ran Henry za ta sauka a doron kasa a Long Island ko kuma New England a gobe Lahadi, a cewar wani kashedi daga hukumar guguwa ta Amurka. Ana sa ran Henry ita ce mahaukaciyar guguwa ta farko da za ta afka kai tsaye a New England a cikin shekaru 30. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da 'yan kasar China a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe kananan yara biyu, kana ya jikata wasu mutane uku, a cewar 'yan sanda. Fashewar ta auku ne a kan hanyar East Bay a tashar jirgin ruwa ta Gwadar da misalin karfe 7 na dare. 'Yan kasar China sun dan ji raunuka, a cewar sanarwar 'yan sanda. Tashar ruwa ta Gwadar tana cikin lardin Balochistan, inda mayakan 'yan awari suka daɗe suna kai harin ta'addanci. Yara biyu ne aka kashe, kana wasu uku suka jikata a cikin harin, inji kakakin gwamnatin yankin Balochistan ɗin Liaquat Shahwan. Ƙungiyar mayakan 'yan awarin Balochistan Liberation ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin waken. A jiya Juma'a, 'yan ƙasar Haiti da aka bar su da yunwa da rashin matsugunai sakamakon girgizar ƙasa, lamarin da ke kai su ga motocin dakon kayan jin kai, a wani lokaci ma sukan dan saci kayan, suna tsananin buƙatar kayan jin kai yayin da shugabannin matalauciyar ƙasar ta Caribbean suke faman tattara kayan jin kai domin kaucewa fadawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan da aka samu a ƙasar a shekaru 11 da suka gabata. Halin da mutane suka kai wa motocin kayan agajin na nuna kunci da marasa matsugunan suka fada a ciki bayan girgizar ƙasa ta ranar 14 ga watan Agusta mai ƙarfin maki 7.2, wadda ta kashe kusan mutane 2,200, kana ta jikata sama da mutane 12,000, ta kuma lalata sama da gidaje 100,000. Sophine Numa, wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa, ta ce gidansu ya lalace a cikin girgizar kasar, kana wata ƴar uwarta ta karye yayin girgizar. Ta ce lallai wannan kayan abincin zai taimaka musu ainun. A ƙarshe, birnin Orlando na jihar Florida ya buƙaci al'umman birnin da su rage yawan amfani da ruwa tsawon makonni saboda ƙarancin iskar oxygen da ake amfani da shi wurin gyara ruwa a raba. Ƙarancin iskar oxygen ita ma wata matsala ce mai nasaba da annobar COVID-19. Waɗanda suka kamu da COVID-19 suna tsananin buƙatar iskan domin taimaka wa numfashinsu, kana suna neman iskar ruwa a jallo. Jaridar Orlando Sentinel ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa tuni birnin ta daina zuba ruwa a filayen taruka da wuraren wasannin kwallo domin adana ruwa. A ƙasar Australia kuma yau Asabar, 'yan sanda sun yi aron gama da masu zanga-zangar ƙin dokar kullin COVID-19. 'Yan sandan sun ce sama da mutane 4,000 ne suka halarci zanga-zangar. An kai jama'an 'yan sanda guda 6 da suka samu raunuka zuwa asibiti, kana an kama sama da masu zanga-zanga 200. Hukumomi a Indiya kuma sun tabbatar da wani rigakafi da aka yi a ƙasar a wani matakin gaggawa, yayin da kamfanin magani na ƙasar Burtaniya na AstraZeneca ya kaddamar da wata jinyar garkuwar jiki da za ta yaki da COVID-19.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. 'Yan bindiga sun hallaka mutane da dama a ƙauyen Tem na karkarar Anzuru da ke jihar Tillaberi lokacin da suke yin sallar isha'i a jiya Juma'a, lamarin da ya sa ƙungiyar 'yan asalin jihar ta Tillaberi mazauna birnin ya mai soma kiran hukumomi su ɗauki matakai ko kuma jama'a su fara baiwa kansu kariya daga aika-aikar 'yan bindigar da ke ƙetarowa Nijar daga Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimun Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Majiyoyin da na tuntuɓa a yankin da wannan al'amari ya faru sun bayyana min cewa maharan waɗanda suka zo akan babura sun buɗe wuta wa mazauna ƙauyen Natem ne a daidai lokacin da suke sallar isha'i a ranar Juma'a da daddare, lamarin da a take sanadin mutuwar mutane sama da 10. Wani mazaunin karkarar Anzuru wanda ya buƙaci kada ambaci sunansa ya yi ƙarin bayani game da yadda abin ya faru.
Ya ce
waɗannan mutane tun a yammacin Alhamis ake yayata cewa an hango su a wannan karkara, amma kuma sai suka yi ta kewaye wuraren da jami'an tsaro suka kafa tashoshin bincike. A haka ne suka yi nasarar shiga ƙauyen Tem, inda suka afka bayan Allah a masallaci, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane 17 kafin su arce daga bisani. Dama sukan ƙetarowa ne daga Mali su bi ta tsakanin Ayeru da Inates, inda ake da ƙarancin matakan tsaro. Yanzu dai muna cikin yanayin tashin hankali. Dama abin da ya faru a baya-bayan nan a ƙasar Mali ya koro wasu ɗaruruwan mutane zuwa neman mafaka. Alhali mu kanmu muna fama da rashin abinci a yayin da aka ƙauracewa gonaki sakamakon matsalar tsaro. A nan Yamai, ƙungiyar kare muradun al'ummar jihar Tillaberi a ƙarƙashin jagorancin Ahmadu Haruna Maiga ta gudanar da taron gaugawa domin ƙara nanata kira ga hukumomi.
An kashe mutum 37 cikin gona jiya. Mutum 15 an kashe cikin masallaci an kashe. Shi yasa mun kace to duk ɗan jihar Tillaberi su game nan a tattauna da su me za su ji a cikin kadon nan cikin sanda ake cikin lalle kare kanmu da mu. Ai, mun san kakin nan mawdufin gaba maza ko yanzu abinda kakin nan mutum kai mu ma iya gado akwai shi gare mu ba dan ba ya abana ba saboda yi shi in hankuri ya kai da wani abu sai shi kai da wuya, in ya kai da wuya kuma kaga in ka tura mutum haka kai baki ka tanka.
Wannan shine hari na biyu da ke rutsawa da fararen hula a ƙasa da mako guda a yankin Tillaberi ta bangaren iyakar Nijar da Mali, inda yawan waɗanda suka rasu ya haura mutane 50. Wani ɗan jarida mai bin diddigin sha'anin tsaro Ibrahim Musa na ganin dole ne gwamnati ta canza salo.
Akwai taron majalisar ministoci wanda an kai nan da mako biyu da suka wuce, inda muka ji gwamnati ya yi sanarwar cewa zai ƙara wani sansani na sozawan sama a yankin Jifa. To, wannan sansani na sozawan sama hannun yankin Tillaberi ma ya kamata a yi shi. tun da jiragen sama helicopter da sauransu su kadai ne za su bada dama idan sun yi hari suka tai yayi sauri ya bi ayar nasu na mutuna ya ba su wuta ya kakkashe su da abuta.
Shugaban kasa Muhammad Bazoum wanda a yanzu haka ke hutun shekara a kauyen Sanaihuwa wato taskar da ke jihar Damagaram ya aika wata tawagar jami'an gwamnati a karkashin jagorancin ministan tsaron kasa Alkasum Indatu zuwa kauyen Tem domin jajantawa jama'a abin da ya faru.
Kin ga da kowane mutum ko wasu mutane mun fi shakku su fuskar wannan abubuwa da mana mun sai da zani wannan mutane mu tabbatar da suna ba waɗannan mutanen labari ko basu labari mu tabbatar da shi suna basu labari da sai da zai
mu. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah kuma da ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai shin a duniya ƙasashe nawa ne muke da su? Daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sani Muhammad Isa Bajoga da ɗan Azumi ɗantata Bajoga. Yau za kuma aji maimaicin tambayar Usaini Isa daga Ndok Bamenda Jamhuriyar Kamaru mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? To shin wai su ma suna da wani laifi ne wurin Allah Ta'ala ko kuma babu? Haza wasalam. To idan Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga da ɗan Azumi ɗantata Bajoga da ma sauran masu sauraronmu da ke son sanin ko ƙasashe nawa muke da su a duniya na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a Adamawa Salisu Muhammad Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modubbu Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Wato, in mutum ya yi tambaya ƙasashe nawa muke da su a duniya gaba ɗaya, samun amsar wannan tambaya yana da wahala domin kowa da irin fahimtar da yayi wa a duniya ɗin gaba ɗaya. Akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar ƙasashen da suke buga ƙwallo na wasan ƙafa da aka saba da kuma na Olympic, akwai kuma wanda suka mar fahimtar na international community a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wato United Nations. So da kuma akwai wasu wurare da ba a san da zaman su ba a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda daya wanda zai gamsar da mutane. Amma duk da haka in an ɗauki tambayan za a duba, muna da ƙasashe in ka lura ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wato United Nations Recognized Member State a duniya, tana da ƙasashe guda 193 a shekaru baya. Amma na shekaru kaɗan da suka wuce, wato 2011, an samu ƙaruwar wata ƙasa guda ɗaya a Afrika, wato South Sudan. Da aka samu South Sudan, yanzu muna da ƙasashe wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da su, kuma su innan membobi ne na United Nations, ƙasashe wato guda 194. To da haka akwai wasu ƙasashe kuma da wanda Majalisar Ɗinkin Duniya bata amince da su gaba ɗaya ba, amma ta san da mansu. To irin waɗannan ba a irgansu a ƙarƙashin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a mahangar wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Irin waɗannan ƙasashen suna nan kamar irin Vatican City da kuma Palestinian Authority. Wannan ƙasashe guda biyu suna ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya, ta san da zamansu, amma ba a irgansu akan ƙasashe a duniya wanda suke da zama kansu. Farko ma dai, menene ƙasa da kuma me ake nufi da ƙasa? Wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce ƙasa ce na duniya wanda aka sani? Domin na farko ya kamata ta zama tana da territory, wato wannan na farko. Na biyu, ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin, permanent mutane kenan suna zama a wannan wurin. Ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane. Na hudu, ta zama tana da sovereignty, wato sovereignty din wannan ƙasar tana da gwamnati, gwamnatin kuma tana da ƙarfin iko na fada a duniya, tana zuwa waɗansu ƙasashe tana abubuwa ta dawo, wato tana shiga treaty da waɗansu ƙasashe a duniya. Wannan abun guda hudu in ka ɗauka, wato territory, permanent population, government da kuma sovereignty, to wannan in wani wuri yana da wani abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya. To wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda 194 yanzu muke da su a kasa. To amma fa akwai wasu kasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga din nan. Wato suna nan kuma amma United Nations ta san da zaman su amma fa bata recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba, irin su Western Sahara da muke da shi a Africa, Kosovo a Europe, South Ossetia, Abkhazia da kuma Northern Cyprus. Wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane. To don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa, in ka hada su dewa hakan nan zaka samu muna da kasashe kamar 240 a wani wuri, wani wuri kuma za a ce ma 211, wani wuri 206. Don haka amma fa wanda majalisar dinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko, ita dai ta san kasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare. Bayan haka muna da abin da yake cewa continent, kowane continent tana da kasashen ta. Yanzu kun ga continent da tafi kowane wani continent da yawan kasashe, Africa ne na farko, muna da kasashe guda 54, da dai 53 ne wannan karin da aka samu na South Sudan da kara mana ya zama muna da kasashe guda 52. Sai ne wanda yake binta shine Europe, muna da guda 49. Sai Asia tana da 48, sannan North America guda 22, sai South America guda 12, sannan Australia guda 14. Wannan su ne kasashen da muke da su a duniya in an duba wanda United Nations ta recognize nasu da kuma waɗanda ma aka kara daga ciki wanda ake ce musu dependent state, ba sa zaman kansu, suna zama a ƙarƙashin wasu kasashe ne amma suna neman su zama ƙasan kansu. Gari bayani akan tambayar din akan jamhuriya. Jamhuriya nawa muke da shi? Wato jamhuriya ina dai tsammani masu tambaya suna nufin kasashen da suke zama demokradiyya. Wato akwai kasashen duniya da suke gagashin demokradiyya, akwai kuma da suke gagashin gargajiya, wato monarchical system of government. To a duk duniya muna da kasashen da suke wato republic, jamhuriya, wato wanda suke practicing demokradiyya da suke irin wannan gwamnati na zabe-zabe wanda ake yi, muna da su guda 145. Sa'annan wanda suke irin rabi na demokradiyya, rabi kuma traditional system, muna da irin kasashe guda 39. Irin wannan kasashen suna nan a duniya, suna nan da yawa, sun kai 30, kamar yadda na gaya muku 39. Akwai kuma wanda suke practicing irin tafiyan absolute monarchy, wato gaba daya ita tafiya din na monarchy ne. Wato suna nan guda tara. So in ka da gaba daya zaka samu gaba daya 194 za a sake samu. Wato irin kasashe da suka fi yawa dai wanda suke demokradiyya su suka fi yawa duniya 145 kamar yadda na gaya muku a farko. Sannan muna da wanda suke hada kashi biyu, akwai demokradiyya ciki, akwai kuma mulkin gargajiya 39, akwai wanda suke kuma na 30, wanda suke na gargajiyan gaba daya su ba sa hadawa ko da wanne, suna nan guda tara. Wato irin su kasashen Brunei yana daga ciki da kuma Eswatini, duk wayannan suna absolute monarchy ne suke practicing. So ina fata mai amsa mai tambaya ya gamsu da wannan amsar da muka bashi.
Oh,
maimaicin ansar tambayar Malam Usaini Isa Ndob jamhuriyar Kamaru kan ko shin soja da ya kashe mutum na da laifi musamman ma a wurin Allah. To da yake tambayar ta raja'a ga addini, wakilin muryar Amurka a Kamaru Garba Awwal ya tuntubi Sheikh Habu Umar Ali wanda ya ce:
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, da fatan kuna nan lafiya alhamdulillah. Ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru. Masha Allah. Tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan ya yi kisan kai, alal haƙiƙa malaman addini sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba. Idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da ya yi, wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi, wannan bai yi aibu ba, bai laifi ba. Amma idan mutumin bai cancanci a kashe shi ba, wannan laifi ne kashe shi, bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba. To ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba, ba da tsarin musulunci ba, a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai yarda da shi ba, wanda wani azzalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci, idan ya tilasta wa soja ya kisan kai, to shi wanda ya tilasta shi zai ɗauki nauyin haka, domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa. To wannan shi ne hukuncin din. Amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan, a guji abin da zai zama haka, sai dai idan mutumin da ya kisan ya yi cancanci a kashe shi, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi, to wannan babu laifi, ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa. Wallahu alam, wannan takaita kenan. Wa hadha wasa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adamawa da ke Yola, Najeriya, da Sheikh Habu Umar Ali a jamhuriyar Kamaru, da wakilan muryar Amurka Salisu Muhammad Lado da Garba Awwal, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai Allah ya kai mu makon goben.
To a gaida Ibrahim Garba, to kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan faifai.
Maganar songo ne.
To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Gana Turo ya ce ba zai saka sababbin 'yan wasa ba a wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 da kasar za ta fafata da kasashen Liberia da Cape Verde a wata mai zuwa. Ana tsaron kocin ɗan kasar Jamus zai yi amfani ne da 'yan wasan da suka sama wa kasar tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka wadda za a fafata shekara mai zuwa a kasar Kamaru. Wannan kuma kan iya soke takardar gayyata da aka tura wa wasu 'yan Najeriya haifaffun kasar Ingila, Ademola Lukman, Ave Ejaria da Tosin Adarabioyo, waɗanda hukumar FIFA ta tantance su za su buga wa Najeriya wasa sakamakon takardun buƙatar da suka gabatar mata na sauya kasar buga wasa daga Ingila zuwa Najeriya. Ro ya bayyana cewa yana da isassu kuma ƙwararrun 'yan wasan da yake buƙata domin ƙalubale na tafi. Yana mai cewa abinda kawai za su mai da hankali shi ne atisaye da kuma jajircewa. Kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila ta musanta masu ganin cewa ba za ta iya fafutukar kare kambin gasar Premier ba, bayan da a yau ta lallasa Norwich da Cibiyar da Nema a wasanta na biyu na gasar a wannan sabuwar kakar wasannin. sabon shefanin kungiyar ta sai ce da ta saya kan kudi fan miliyan 100 Jack Grealish ya sami zurawa kungiyar kwallonsa ta farko daga cikin kwallayen biyar da ta yi nasara kan Norwich. Fiji din ta fara gasar ta bana ne tare da shan kashi ta'adda ta tanam ta doke ta da ci ɗaya da nema a makon jiya. Hakan ya sa masu sharhi kallon murar wasanni ta babar ko kungiyar da ta lashe gasar Premier a kakar wasannin da ta gabata za ta iya kare kambinta wannan kakar wasannin, musamman la'akari da rashin wasu zaratan 'yan wasanta da ke fama da rauni. To sai dai a lokacin mai horar da 'yan wasan kungiyar Pep Guardiola ya bayyana cewa ba matsala bace kuma za a yi azarbabi idan aka soma sharhi kan kashin da suka sha a wasan farko, domin a cewarsa yanzu kakar wasanni ta soma. A sauran wasannin gasar ta Premier ta Ingila da aka fafata yau Asabar, Liverpool ta kuma samun nasara karo na biyu a jere bayan da ta doke Burnley da ci biyu da nema. Aston Villa ma ta doke Newcastle da ci biyu da nema, yayin da Leeds United da Everton suka yi kunnen doki da ci biyu da biyu. Haka kuma Crystal Palace ma ta yi kunnen doki da Brentford ba wanda ya zura kwallo. A kasar Italiya kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Juventus Massimiliano Allegri ya ce shahararren dan wasan kungiyar Cristiano Ronaldo bai da bukatar barin kungiyar a wannan bazara. An yi ta baza jita-jitar yiwuwar sauya kungiyar taka leda ga Ronaldo bayan rahotanni sun nuna cewa baya jin daɗin zamansa a kungiyar ta Juventus, a yayin da wasu ma ke danganta shi da komawa tsohuwar kungiyar Real Madrid ta kasar Spain. To sai dai dan wasan ɗan kasar Portugal mai shekaru 31 ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa jita-jitar da ake yadawa ta cewa yana shirin barin kungiyar tamkar rashin mutuntawa ne a gare shi. A wata zantawa da manema labarai, Allegri ya ce Ronaldo zai ci gaba da zama a kungiyar da yake jagorantar 'yan wasanta a matsayin captain. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
An kashe akalla mutane 16 a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke kudu maso yammacin Nijar, inda mayaka masu ikirarin musulunci suka yi ta yi wa fararen hula kisan kiyashi a wannan shekara, inji wani jami'in yankin da wata majiyar jami'an tsaro a yau Asabar. An bindigan da ba a gano ko su wane ne ba ne sun buɗe wuta a kan masu sallar juma'a a ƙauyen Tiyam a cikin yankin Tilibiri, kana suka kashe mutane 16, inji kantomar yankin Halidu Zibo a wata hirar waya. Wata majiyar jami'an tsaro ta tabbatar da faruwar lamarin, kana ta kai adadin waɗanda suka mutu zuwa 17. Wani kwamiti mai ƙarfi da Taliban ɗin Afghanistan ta kafa da ke aiki domin matsawa wata ƙungiyar 'yan bindiga mai kinjinin gwamnatin Pakistan da ta daina ta da fitina a ƙasar mai makwabtaka da Afghanistan, kana su koma gidajensu tare da iyalansu. Shugaban na Taliban Habibullah Akhundzada ya kafa kwamitin na ɓangarori uku domin duban koke-koken haramtacciyar kungiyar ta Tariki-i-Taliban da ake kira TTP a takaice, wanda aka fi saninta da Taliban ɗin Pakistan, wanda take amfani da ƙasar Afghanistan tana kai hare-hare a cikin Pakistan. A ƙarshe, yau Asabar guguwar hari za ta rikide ta zama mahaukaciyar guguwa a cewar hukumar nazarin guguwa ta Amurka, lamarin da zai zo da ruwan sama da ambaliya da iska da kuma damuwa ga mutane da ke zaune kama daga jihar North Carolina da kuma Massachusetts. Henry za ta kai karfin mahaukaciyar guguwa yayin da take kadawa zuwa arewa da arewa maso gabashin tekun Atlantic ta Amurka. Ana sa ran Henry za ta sauka a doron kasa a Long Island ko kuma New England a gobe Lahadi, a cewar wani kashedi daga hukumar guguwa ta Amurka.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da Asuba, wasu abokan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.